بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Alhamis yau 21 ga watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 9 ga watan Afrilu 2026 daga wannan masallaci na kwanar tukurwa gangaren tukurwa ko masallacin shamakin zazzau a cikin birnin Zaria aya guri sunan masallacin ya mun ba saja sai kokwalo ta riga tayi laushi sai a hankali inda muke karatu a cikin littafin tanbihatun ala ahkamin takhassu bil mu'minat na shehin malamin nan Salih ibn Fawzani ibn Abdullah al Fawzan Allah ya kara masa lafiya wannan shine darasin mu na hudu a wannan littafi insha Allah za mu tashi daga shafi na 20 ga wanda suke da littafin inda malam yace wa kama tumna ul mar'atul muslimatu min halqi sha'ri ra'siha aw qassihi min ghairi hajatin fa innaha tumna min waslihi wa ziyadati alayhi bi sha'rin akhar wata sabuwar gaba ce malam yace wa kama tumna ul mar'atul muslimatu kama yadda aka hana mace musulma min halqi sha'ri ra'siha an hana musulma ta aske gashin kanta ta aske shi gaba daya aw qassihi ko ta rage shi min ghairi hajatin indai ba bukata na rashin lafiya ko na abu makamancin haka ba fa innaha lalle ita musulma tumna'u har ila yau an hana ta min waslihi an hana ta ta kara gashi wa ziyadati alaihi ta kara gashi akan gashinta bi sha'rin akhar da wani gashi daban lima fi sahihaini saboda abin da yazo a cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwasilata walmustawsila aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mace wacce take sadar da gashinta da wani gashi da wanda ke yin wannan aikin wadda take yi customer kenan da kuma wadda aikin ta ce mai shagon karin gashi walwasila hiya allati tasilu sha'raha bi sha'ri ghayriha alwasila wadda take mai kara gashi ita ce wadda take jona gashin ta da wani gashi walmustawsila hiya allati yu'malu biha zalika ita ce wadda ke zuwa ayi mata haka lima fi zalika min at-tazwir abinda yasa aka hana haka saboda a cikin shi akwai yaudara akwai kokarin fitowa da kamannin da ba naki ba yace wa min al-waslil muharram har ila yau daga cikin abinda aka hana na karin gashi akwai lubsul bakura sanya wig al-bakura shine wig wig irin gashin nan da ake kifawa akai irin wanda kafirai arna suke sakawa gashi nan kala kala in kin jira ki gana sai da shi a kanti idan an siyo kawai shi kifa shi ake akan gashi ba wai ana jojjona shi da jikin gashin bane yace to wa min al-wasl al-muharram labsul bakura al-ma'rufa fi hadha az-zaman wannan karin gashi wanda aka sani a wannan zamanin namu malam yace روى البخاري ومسلم وغيرهما بخاري ده مسلم ده ونن سرويتو چوا ان معاويه رضي الله عنه خطب لما قدم المدينه سيدنا معاويه يزو مدينه ده قصر الشام yana halifan musulunci da yazo sai yaga wata mata da irin wannan gashin da aka hana a kanta sai yasa aka cire gashin aka cire daga kanta ya rike shi a hannunsa da ya karaso inda zai yi jawabi wa mutane sai ya daga gashin yana nuna musu yana cewa wa akhraja kubbatan min sha'rin, ya fito da wani tarin gashi, aw qussatan min sha'rin, ko wani wato daurin gashi. Faqala yace ma balu nisa'ikum, yace me ya samu matan garin nan? A wata riwaya yace ina malaman garin nan ba sa wa'azi ne? Ya ja'alna fi ru'usihinna mithla hadha, suna sanya irin wannan akan su. Samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yace naji manzon Allah yana cewa ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sha'ran min sha'ri ghayriha illa kana zura, ba wata mata da za ta saka wani gashi wanda ba gashin ta ba akan kanta sai ya zama wannan ƙarya ne, yaudara ne, cin amana. Malam yace wal baquratu sha'run sina'iyyin yushbihu sha'ran ra'si wa fi labsiha tazwirun, gashi ne na kanti wanda ya kama da gashi na gaske, wanda shi ma a cikin sanya shi akwai ainihin wato yaudara da cin amana. To wannan shine bayanin da malam ya kawo dangane da al'amarin wato ƙarin gashi. Ga wani ƙarin bayani da nake so nayi mana, ina so ku saurare shi da kyau, ku ji abin da fara. Wannan ƙadiya ce wacce take tana da lunguna masu yawa, kuma gangan da malamai suka yi suna da yawa. Amma abu na farko da ya kamata mu fara fahimta shine menene asalin ma'anar hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al-waslu, hada gashi da wani gashi. Sannan menene idan an ƙara akwai laifi, me ya kuma babu laifi? Domin duk malamai sun yi wannan maganganun. Domin duk wata mace tana iya samun kanta ta ƙara wani abu a gashinta. Alal misali ribbon da ake sawa shi ma ƙari ne a jikin gashi, domin ba gashinki ba ne, ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma irin abin da kuke cema a cuci gayu shi ma ƙari ne a cikin gashi ko? Haka yake cewa ko a cuci maza kai ko? A cuci maza su ne gayu din aiku? Kofi ne ake sakawa ko gwangwani ko? A cikin ƙeya ko a cusa tsumma? To duk wannan ba kyau, ba kyau duka. To a sai da Aisha radiyallahu anha, a saurara ta ruwaito wannan hadisin, za mu ji wani hadisi nata a gaba game da ƙarin gashi. Amma kuma sai aka samu tana cewa abinda aka hana na ƙarin gashi ba shine wanda mutane suke magana ba, ta cike cewa laysatil wasilatu billati ta'anuna, mai ƙarin gashi da aka tsinewa ba ita ce wacce kuke nufi ba. Wa ma min ba'asin idza kanatil mar'atu za'ran, tace babu laifi idan mace ta kasance ƙwaiƙwaido, kalila sha'ari, wanda gashin ta ya lalace ya zama dan kadan, an tasila ra'asaha bi qarnin min sufin aswad, babu laifi idan ta ƙara a jikin gashinta da wani abu na auduga wanda take baka. Abinda take nufi shine za a iya a wajen Aisha radiyallahu anha, za a iya ƙara gashi da abinda ba gashi ba, da abinda in an gani za a gane ba gashi ba ne, to idan aka sa shi da sunan kwalliya tana ganin babu laifi. Haka aka roto kuma daga Sa'id ibn Jubair cikin tabi'ai, haka daga Al-Lays ibn Sa'd cikin manyan malaman musulunci. Ina so ku fahimci wannan magana. Wannan wata magana ce da take da asali a cikin karatu. Abin da yasa nake wannan magana, saboda na iya tuna wasu shekaru da dama, kamar shekaru 5 ko 7 baya, wani malamin mu, duk kun san shi malamin Daurawa, Allah ya saka mai da alkhairi, aka mai tambaya ya faɗi wannan magana, kiyama ta kusan tashi, aka ce ai ya ƙaryata Annabi ma ya ƙaryata hadisin. To mutane ba su san ma'anar hadisin bane. Abinda hadisin ya hana shine wani abu ne cikin al'adun Larabawa da suka saba a da suna yi. Idan za a yi mai yarinya aure, ranar da saurayin da zai aure ta zai zo ya ganta, kun ga su aurensu rana idan an ga ta yi a ranar kawai ake daura aure, ba wani jika ka dawo, ba wani magana wai sai an yi baiko, ko sai sun fahimci juna, ko sai an ga kamulu da yin shi. Inda ya zo ya ganta ta yi mishi, a nan take ake daura aure. To ran da za a yi wannan ganawar, sai a je akwai inda ake siyo gashi, akwai mata masu gashi da yawa wasu su suna yanke gashin su sai su sayar da shi laraba suna yin wannan wata tana da gashi har jikin kwankwasanta saboda haka kuma ko ta yanke zai tsuro za ta yanke ta ba wata kyauta ko ta yanke ta siyar sai a je a siyo irin wannan sai a zo sai a mammanna shi da gam a jikin gashin ta daka duk wanda ya gani ba zai gane cewa ba gashin ta bane kun ga ya bambanta da abin da yake yanzu ko ba haka bane ya bambanta ko to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yayin la'anta akai a madhabin al-imamu Ahmad ibn Hanbal sune suka ce duk wani abu da aka jona da gashi haramun ne shi ma wannan malamin ba hanbale ne da kuka ji maganar shi ta zo da irin wannan zahira a madhabin malikiya madhabin na malikiya suka ce idan mace mata aure ki kuma mijinta ya yadda ta saka za ta iya sawo mijinta wani abu mai kama da haka a cikin gidanta domin ya tsakanin shi da ita ba wani yaudara gaskiya da gaskiya ne wai malam ya sai malam ba wani magana yaudara tunda ya riga ya yi aure amma abin da ya haramta shine ta saka a waje ta fita da shi ko ta saka wasu ajanabai su gani sannan kuma malikiya suka ƙara cewa da kuma wanda kwata-kwata shi ba sakawa ake ba jonawa ake ba ɗaurawa kawai ake a kai domin yanzu ma'anarsa ta bambanta da ma'anar jonawa to kun ga a malikiyance yanzu wannan da arnan ƙasar mu suke sawa ma halas ne domin shi ma ba jona shi ake ba kifawa kawai ake a kai kamar hula ko kun fahimta to dai malamai su yi maganganu da yawa a kai amma dai ƙarshe idan kina son ki fita daga wannan ruɗanin to karki saka gashin ƙari sai in ya zama larura kamar wadda take da wani ciwo misali a ce mace an yi mata irin abin da ake cewa chemotherapy wato ga wanda suke da ciwon kansa idan aka musu magani na asibiti gashi yana zubewa to wannan za ta iya sakawa don larura saboda kada ta yi kama da maza sannan za ta iya sakawa idan wani bukata na aiki ya kama kamar a ce za ta yi wata tafiya mai nisa ko wani abu wanda kanta zai iya zama ya shafi wani matsala in ta saka kamar yadda ake saka hular kwano in za a hau babur misali sa'annan da sharaɗin kada ya yi kama da kafirai kun ga kuwa mu a cikin al'adar mu duk wanda aka gani da wannan gashin to ana mata kallon ko dai karuwa ko kafira ko mara mutunci kin ga ku ba abin da ya kamata ki sa bane yanzu in za a hana ne don guje ma kama da mutanen banza ina fata mu gane don guje da kama da mutanen banza to ba za ki saka irin wannan gashin ba kuma kar ki dinga sakawa yake karama wasu suna ganin cewa yara kanana din nan tunda basu girma ba shari'a ba ta hau kansu ba to ba komai musamman an zo kitsan sallah ko kitsan wani biki da za a yi a gida za a yi ma yara da yawa duk sai abu sai a daddaura musu karin gashi irin wannan sai ya zama sun yi kama da kafirai ba su yi kama da musulmai ba to wannan duka babu kyau saboda guje makamanta kekeniya da kafirai amma dai na faɗa mana wannan ne don kar wata rana ku ji an faɗa hankalinku ya tashi ka'ida ita ce kowane gari ana musu fatawa da abinda ya dace da al'adunsu da yanayinsu to mu al'adunmu da yanayinmu ya dace da dama ba a saba da sanya wannan abun ba don haka ba daidai bane wani bai fatawa da cewa a ci gaba da sawa kawai ba daidai bane amma kuma idan karatu ya kawo kai kamar yanzu yana da kyau a ambata don mutane su san cewa kun shi a cikin karatu domin da aka faɗa wa Ahmad ibn Hanbal wannan fassara ta Aisha sai yake cewa ban taɓa jin fassara da ta burge ni kamar wannan ba yana cikin tarihu Mujahid Baghdad na Al-Khatib al-Baghdadi da littafin Al-Uqayli mai suna wato abin nan Al-Kamilu fi Du'a'i Rijal ko wani abu makamancin haka to wannan kenan sannan a ba laifi a sanya wani abu daban na kwalliya da aka saba kamar ribbons ko beads da ake sakawa wannan duka ba laifi ko kuma irin yanda wasu suke a sassaka wasu abubuwa kamar yanda baroji suke wani abu kamar yan kunnaye haka idan a al'adar ku ana sawa ba laifi da kin saka abinda aka hana shi ne bayyana shi ga duniya to wannan ba daidai bane amma dan ki saka a gidanki wa mijinki da sauran mutanen gidanku wanda suke muharramanki to wannan babu laifi ta wannan fuskar amma dai duk abinda za a gani da sunan ƙarin gashi da sunan abinda yake kama da kafirai da sunan abin da yake kama da fasikai to wannan ba abu bane mai kyau ba abu bane da ya dace da mutunci ba abin da ya kamata a ganki kina yi bane Allah Allah ya kyauta sai mallan ya ci gaba da cewa a wa yahrumu kuma ya haramta alal mar'ati ga mace almuslima mace musulma ya haramta gare ta okay ya haramta gare ta izalatu sha'ril hajibaini ta dinga wato cire gashin a giratta guda biyu au izalatu ba'dihi ko ta cire wani sashe nashi bi ayyi wasilatin min al-halqi aw al-qasi ko dai ta hanyar askewa gaba daya ko saisaye shi aw isti'mali al-maddal muzila lahu aw li ba'dihi ko ta sanya wani abu shaving powder ko wani abu daga cikin abubuwan da yan gawi suke sawa wanda kawai za a ga bayan ya bushe sai a ga ya cire li'anna hadha huwa an-namsu alladhi la'ana nabiy sallallahu alaihi wasallama man fa'alatu don wannan shine annams wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa matar da ta aikata haka faqad la'anan sallallahu alaihi wasallama an-nisa wal mutanammisa nabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mutane guda biyu an-nisa mai cire gashin gira wal mutanammisa wanda ake mata haka wato da customer da mai yin aikin wa hadha kaga wannan min taghyiri khalqillahi yana cikin canza halitta Allah الذي تعهد الشيطان ان يأمر به بني ادم wanda shedan ya alƙawarin sai ya umarci sai ya zuga mutane sun aikata haka qala yace kama hakahu Allahu anu kamar da Allah ya ba da labari shedan yace wala amuran lahum kuma wallahi sai na zuga su fala yugayyirunna khalqallahi sai sun dinga canza halitta Allah wa fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala a cikin bukhari ya zo daga ibnu mas'udin yana cewa la'ana Allahu al-washimat Allah ya tsine wa mata masu yin shaushawa sune masu yin zane a jikin su kaman tattoo ko irin zanen da mata suke yi a baya a zana mata kadangaruwa ko a zana mata jemage ko a zana mata sunan saurayinta wannan haramun ne wal mutawashimat da masu yin aikin haka din wannamisat da mai aikin gyaran gira wal mutanammisat da masu zuwa ai musu wal mutafallijati lil husni da masu tsaga gira a afwan tsaga ushriya al mughayyirati li khalqillahi azza wa jalla wadannan duka suna kokarin canza halitta Allah ne thumma qala sannan sai yace ala ku saurara ala al anu ma malla ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu nan bana tsine wanda annabi ya tsine mushi ba wa fi kitabillahi azza wa jalla alharin yana cikin alqur'ani yani qawluhu Allah ya ce alqur'ani wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda Allah ya annabi yazo muku da shi ku riko da shi abinda ya hana ku bari abinda ya faru shine wata mata ce malama ce ta karanta alqur'ani ta yi hadda sai ta jibin mas'udin yana wa'azi yana cewa Allah ya tsine wa mata masu yin kaza da kaza ya faɗi wannan abubuwa da ya faɗi haka sai ta same shi a gida tace gafarta mallam ka faɗi wani abu ka ce a cikin alqur'ani ni kuma na kanta alqur'ani gaba ɗaya ban gani ba ai na ka samu sai ya ce mata in dai kin karanta alqur'ani da gaske to kuwa kin gani tace ni ko na karanta kuma wallahi babu sai ya ce mata kin karanta fadin Allah cikin suratul hashari wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kin karanta wannan tace eh ta karanta yace to ai annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma Allah ya ce duk abin da annabi ya hana a hanu duk abin da yace ayi ayi abin da Allah ya hana da abin da annabi ya hana duka hukuncin sa daya hani ne a shar'ance haka abin da Allah yace ayi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi duka hukuncin sa daya a shar'ance ina fata mun gane wannan sai ya fada mata hadisin cewa annabi ne ya hana kuma hanawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana matsayin irin hanawar Allah ne madaukakin sarki zakara zalika ibn kathir fi tafsirih ibn kathir ad-dimashqi ya ambaci wannan cikin tafsirin sa cikin mujalladi na biyu shafi na 359 a tabatu daril andalus malan yace wa qadib tuliya bi hadhihi al-afati al-khatirati an jarabci wannan al-umma da wannan mummunan al'ada allati hiya kabiratun min kaba'irudh dhunubi, wanda babban laifi ne cikin manyan laifuka, kathirun minan nisa'i, mata da yawa yanzu an jarabce su da wannan, al yauma a yanzu da muke magana, hatta asbaha namasu ka annahu min ad-daruriyatil yawmiyya, an wayi gari gyaran gira ya zama kaman wani abu na dole wanda kullun sai an yi, kamar cin abinci ko sallah ko makamantansu. Yanzu akwai shaguna na musamman na spa, ko shagunan spa nan Zaria kauye ne, sai ba za ku gani ba, mun kaje Kaduna ko Abuja yanda ke ganin shagon masu data da masu tumatir da masu saida alayahu, haka ba ki kowace anguwa da shaguna an bude su, wai spa ake cewa mu mata ne a zauna a ciki, zaki ga wani shagon ya kai gidan masallacin nan, nan wurin wanke kafa, can wurin wanke hannu, can wurin wanke hakori, can wurin wanke ido, haka abu iri daban-daban, ana musu tausa, ana goge musu kafa da gira, ana musu kitso, ana musu tsifa, suna biyan kudade. Kudade yake biya sosai. Sai a rana take kashe 50,000 wajen wannan harka. Dama ƴan biri ne suke, ba abu ne na da sauran mutane ba. To a wurin ana yin irin wannan abu. Gyaran gira a fere ta ko a ƙara ta ko a yi mata wani lankwasa ta yi kaman jinjirin wata, abu dai iri daban-daban. To duk wannan haramun ne, ba kyau. Ki bar girarki yadda Allah ya yi ta. An tambayi Al-Allama Muhammad Ibn Salih Uthaymeen game da wasu abubuwa da ake yi na kwalliya, misali sanya jagira a jikin girar ko sanya jambaki ko baƙin baki ko wani abu makamanci haka. Ai kun ga shi ma yana canza halitta ko? Amma shi ba permanent bane. Da zaran kin je kin yi alola ko kin yi wanka ko kin yi bacci ko kin yi broshi, shikenan ya kauce. Ce to wannan babu laifi. Wannan dama mata sun saba yin shi. Da lalle da jagira da jambaki da foundation ko? Da ake sawa me sunan ɗayan? Akwai wani banda foundation ko? Ba sai kun faɗa ba, kuka san gayo. To duk waɗannan babu laifi. Saboda su da an sa ruwa suke fita. Abinda ba a so shine permanent. Da haka ku guje ma wannan, a guje ma yin shaushawa. Zane wanda ake yi da irin na kalangu. Wanda da can fa karo ne kawai suke shi. Wata ai mata kadangare, wata ai mata jaba, wata ai mata rago a jikinta, wata a sa mata sunan garinsu ko sunan mijinta ko saurayinta, duk wannan bai taso ba. Wannan tattoo kenan. Ba kyau. Daya, na biyu gyaran gira, a gyaran wushirya, a karki je asibiti a je a kankara hakoranki dan a fitar miki da wushirya idan da baki da ita, wannan ma haramun ne. Wacce Allah ya mata wushirya ta gode Allah, wanda ma bai mata ba ta gode Allah, haka Allah ya so ganinki. Za mu zo mu ji cewa ya haramta shi ma. Gashi na malai yake cewa wa yahrumu 'ala al-mar'ati al-muslima, har ila yau ya haramta ga mace musulma tafliju asnaniha lil husni, ta tsaga haƙoranta don ta ƙara kyau, bi an tabradaha bil mibrad, a sa wani abu a ƙwaƙule haƙorin, hatta tuhdisa bainahuma farajan, har a samar da rami a tsakankani, yasiratan ɗan siriri, ragbatan littahassini, wai don ta ƙara kyau, don in ta yi murmushi a ganshi, in tana magana a dinga gani ana cewa kai wacce tana da wushirya mai kyau. Amma idza kanat al-asnanu fiha tashwiyatun, amma idan haƙoranta sun birkice, akwai ana samun yanayi wanda wata haƙoranta ba su zauna seti ba, to wannan ba laifi. Wani ya hau kan wani ko wani ya tsuro a gefen wani, to wannan wata hataju ila amaliyati ta'dilin, kuma ta buƙatu zuwa ga za a yi mata operation don a gyara, li izalati hadha tashwih, don a kawar da wannan matsalan, aw fiha tasawwusun, ko kuma haƙoran sun ruɓe, a tasawwus shine decay, haƙori da kuka ganshi yana cikin abubuwa masu ban al'ajabi cikin halittun da Allah ya a jikinmu. Gashi dai ƙashi ne cikin ƙasusuwa, kamar yadda muka sani yakan tsuro daga baya bayan mutum ya fara girma. To bayan sun gama tsurowa, akwai abubuwan da ke lalata su. Daga ciki galibi akwai abubuwa masu zaki, suga, milo, alewa, sweet, dabino da ire-iren abubuwan da an ci suna da zaki kuma suna makalkalewa a ramukan hakora. To galibi saboda mun saba ba ma kula da hakora mai yadda ya kamata, bamu cika yin asuwaki da broshi yadda ya kamata ba, sai in ta kama ko kuma ganin wadai sallar gidan biki, wata sai an je za a yi tafiya ya ci sabon broshi da makilin saboda kullun an je a ga ta goge bakin ta amma a gida ba ta yi. To wannan shi yana daga cikin abin da ke jawo hakori ya rube, yayi decaying, yadda kika ga tsohon kwano yana yin tsatsa, haka hakora suke wannan tsatsa a hankali a hankali, datti yana taruwa yana makalkalewa har ya lalata hakorin. Daga nan za a fara ciwon hakori, ko a ce yayi rami, ko jijiya ta kumbura, wani sai an cire, wani sai an yi mishi refill, ga yi nan dai abubuwa iri daban-daban. Idan Allah ya jira take da ciwon hakori, na za ki gane ya abin yake, da haka kowa ya kula da hakorin shi yadda ya kamata. To wannan shi ake ce mata sawus, shine decay, decay, ridewa hakori. To idan ridewa yayi, ana iya mishi aiki na gyara, to wannan babu laifi. Akwai abin da suke ci mishi root canal therapy, za a je a kankare dattin, a kankare a sa ruwan asibiti ko ruwan likita a ta fesawa, ki dinga mamaki abin da ya dinga fita a bakin ki kamar cikin kwata, kamar ana yasa, ba haka bane? Ko da aka tabbata nan ai ta taba gani ko? To ku dinga kula, akwai magunguna na gargajiya ma da ake amfani su wajen gyaran hakori, wannan da ake renawa alib da gawayi da mai sunan shi ga sunan suwa suna yi fa da tumfafiya, abu iri-iri dai ga yana na gargajiya ana amfani da su. Idan kuma ke zamani ce ɗan boko, ga sunan abu iri daban-daban, ga makilin nan, ga brush nan, ga waye a ta gogewa. Idan kuma ustadi ya ce ke ga asuwaki nan, ki ta ci asuwaki, shi ma yana yi, ya mafi kowane. Amma dai karki bar bakinki haka haka yamman maka kamar gidan da ba kowa yayi da ci, a dinga gyarawa. Ina fata mun gane. To idan wannan gyaran ne za a yi babu laifi, ko kuma gyaran hakora wanda wani ya fito wani yayi ciki, akwai ana zuwa asibita a daura mishi wasu karafa haka, zaki ga wasu da karafa a jikin hakoransu kamar an yi bogula, kamar yadda ake saka irin bafuwa din haka, zaki ga an sa musu karafa, shi ma gyaran hakori ne. Wannan tsada gare shi ma ko wanda ya fi miliyan 1 kwarai da gaske. Ai lafiya abu ce mai muhimmanci, mutum bai san tsadarta ba, sai ran da bai da ita. So wannan babu laifi ana iya a yi, amma haka kawai ana zaune lafiya, ki tafi shagon mai gyaran hakori, ki je ki ce kina so a tsaga miki gushiriya, to wannan haramun ne, saboda a cikin shi akwai canza halitta Allah. Malam ya ce wa tadal ila islahiha min ajali idalati zalika falabas, idan aka buƙaci zuwa ga wannan gyaran babu laifi, lianna hadha min babil ilaji, domin yana cikin therapy, yana cikin magani, wa izalati tashwihi, da kawar da abin da yake ya bata kaman mutum, wa yakunu zalika ala yadi tabibatin mukhtassatin, kuma a samu likita mace ɗan uwarki ta yi miki. Yana magana a ƙasar su ne, a ƙasar su ta Makka, likita mace tana duba marasa lafiya mata ne, likita namiji ya duba marasa lafiya maza. Amma kun wa a ƙasashen mu kun ga ba a kai ga wannan ci gaban ba. To ko mun an samu haka, yafi mata su duba ƴan uwansu mata, maza su duba ƴan uwansu maza. Idan ba a samu ba bisa larura, babu laifi ko ne likita na iya duba mutum. Ina fata muna ganewa. Sai na hudu yace wa yahrumu alal mar'ati amalul washmi fi jismiha, haka nan kuma ya haramta ga mace ta yi shaushawa a jikinta. Li'anna annabi sallallahu alaihi wasallama la'anal washimata wal mustawshima, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mace da take zuwa ai mata shaushawa, da wata bude shago tana aikin shaushawa. Wal washima hiya lati tughrizu yada aw al wajha bil ibri thumma tahshu dhalika al makana bil kuli aw al midadi, yace abinda ke faruwa shine mace ce za ta samu wato allura ko reza ta zana a jikinta jini ya fito, sai kuma a ɗauko kwalli ko tawada sai a shafa a jiki ko wani abu makamancin haka, sai ya bushe ya warke sai ya bar ska ya bar zane a wajen sai zanen ya nuna nafisa ko wani abu makamancin haka to wannan haramun ba kyau na farko akwai azabtar da mutum sannan kuma akwai canza halitta Allah ba yadda Allah ya yi ta da haka mu kiyaye wannan idan kin riga kin yi fa yanzu wata tana da shi a jikinta ya kenan in zai iya goguwa sai a goge idan ba zai gogu ba sai a bar shi shikenan Allah ya kyauta wannan ɗaya yake kuma da abinda ake yi na tsaga tsaga irin wannan gashi na nima ina da ita 111 tsagan kanawa ko bare bari ko nufawa ko katsinawa duk wannan tsagan da ake yi mutane 11 ne 111 ne kalangu ne bulle ne duka ba kyau a daina yi thank god ma yanzu mafi yawa an daina yi yanzu duk an daina yi yanzu wanda mai ma babu ma wanda suka yi wannan su ma duk sun mutu alhamdulillah duk sun mutu wanda suka yi a haifi yarinya mallan da kenta da komai sai aka yi wanzami ya tsaga mata bulle sannan ya yi mata a kirji ya yi mata a kwankwaso ta ba jama'a wani irin bala'i ne wannan a baya ne ko to duka wannan ba kyau ɗaya ne da alwashmu wancan da ake na manya 'yan mata da kuma wanda ake wa jarirai duka ba kyau Allah ya gafarta wa iyayenmu da suka yi ta mana a da yanzu kuma an tuba to Allah ya gafarta mana gabaki da duka dai ba kyau wallanu la yakunu illa ala kabiratin yace li anna nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'alatu aw fi'ila biha annabi ya tsine wanda ta yaka da wanda aka yi mata wallanu tsinuwa la yakunu illa ala kabiratin min alkaba'ir tsinuwa ba a yin ta sai akan babban laifi duk laifin da aka ce Allah ya tsine wa mai yin sa ko annabi ya tsine wa mai yin sa to yana cikin manyan zunubai wanda za su iya kai mutum wuta akwai malamin mu kuma dan uwan mu malam Bashir Lawal ai kun san shi ko yayi wasu jeren giyar laccoci masu taken kwalliyar mata ina fata ku neman laccoci malam Mamuda ya kamata a nemi mata su ji wannan laccocin tunda mu ba kwalliya ce kawai magana mu ba kar mu tsawaita akan ta zai muku amfani sosai saboda mata Allah ya halice ku da dabi'ar kwalliya ba yadda zai araba ku da ita sannan kuma akwai abin da ya halasta akwai abin da bai halasta ba to dole a ware me ya halasta me bai halasta ba saboda a gudu tare a tsira tare mafi ka'idojin da shine kada ki dinga yin kwalliya da za a yi miki kallon fasika akwai kwalliya da zaran kin yi ta da an ganki da ita to tana alamta kamar ke mutum mai banza ce to kake dinga yin wannan kake dinga kwalliya wacce za ta zama cewa ta yi kama da ta kafirai wanda ba musulmai ba ko ta yi kama da ta maza yanzu ki ga wasu ki ga mace ta saka hula kube irin ta kaina dinnan wai ta dauki hoto wannan wani irin shashanci ne har yawo suke da shi a gari ko ga mace da jallabiya fara irin ta maza ko ganta da kaftani a cikin campus mu da muke rayuwa campus muna ganin su ki ga mace da kaftani zaburi ta sha aiki wata na yawo a gari irin kayan maza ba za a gane mace bane sai kaga tudin kirjinta wannan shashanci ne kuma zuwa suke su siya da kudin su saboda rashin mafadi to karki wannan sannan karki abinda wato zaki zama kin bambanta da mutane abinda ake ce ma saubu shuhura wanda duk inda kika wuce sai an dinga kallon ki ana lalle wannan tabin kasa to karki irin wannan ba a san mutum ya dinga yin abinda ya bambanta da sauran al'umma sannan kuma ba a bayyana kwalliya ga mutanen gari wannan Allah ya hana wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna har zuwa ƙarshe da haka kwalliyar ma ko an yi to ya tsaya a gida ko tsakankanin ƴan uwanki mata ko tare da muharramanki ƴaƴanki da yayyinki da ƙannanki ko kuma shi oga shi kaɗai ma bai gani wannan kuma ya hukunta kar a je a yi ta ɗaukan hotuna kuma ana yayatawa a je a ɗauki hotunan kwalliyan a saka a status kowa ya gani duk wanda yake da lambar ki zai gani mai sai da kayan miya ya gani mai delivery ya gani wani likita ma da ya taɓa duba ki a asibiti shi ma ya gani wanda kika taɓa manta kayan ki a mota a hanyar Sokoto shi ma ya yi sabin lambar ki shi ma ya gani sai ki ji ana wow wow na amfani wannan saboda haka mu kiyaye wannan in har ya zama dole sai an saka status din zai ki saka ma iya mutanen gidanku ai akwai inda yake a ware iya wanda yake so su gani ba haka bane Allah ya kyauta malam yace sai kuma hukumul khidabi linnisa'i wa sabgi sha'ari, hukuncin lalle kunshi ga mata shine al-khidab, linnisa'i ga mata wa sabgi sha'ari da kuma rina gashi. Dama shi lalle na mata ne, bai dace namiji lalle ba, sai in dan wata bukata kaman magani, kaman ana yin maganin dan kankare da lalle, to wannan ya zama magani kenan. Al-khidab lalle. Qala al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu', malan Nawawi yake cewa amma khidab al-yadain war-rijlain bil-hinna'i fa mustahabbun lil-mutazawwijati min an-nisa'i lil-ahadith al-mashhurati fihi. Yace amma ka gar shi lalle ga hannaye da kafafu a yi shi da lalle da aka sani, to wannan an so yin haka ga mace mai miji saboda hadisai da suka bi mashahurai wanda ake so ta dinga yi mace mai miji. Mace mai mene? Mai miji, banda saura kenan ko? Za mu zo miji a rike wannan intaha. Yace yushiru ila ma rawahu Abu Dauda, hadisan sune abinda Abu Dauda ya ruwaito. Anna mra'atan sa'alat Aishata radiyallahu anha, wata mata ta tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda, an khidabil hinna, game da yin lalle. Fa qalat, tace la ba'sa bihi, babu laifi, walakinni akrahuhu, amma ni Aisha bana son sa. Fa inna hibbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu rihahu, tace masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya son warin lalle. Saboda haka ta aure shi ba ta yin lalle, matan shi ba sa yin lalle, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallama baya son duk wani abu mara dadin kanshi. Ko mun gane, saboda mene? Saboda yana tare da mala'iku, su mala'ika Jibril da ke zuwa wurin sa. Shi yasa yace in za a je masallaci ka a ci tafarnuwa, ka a ci albasa danye, saboda kada baki ya wari, ka a ci tafarnuwa, ka a ci albasa, ka a ci kabeji ko wani abu makamancin haka, saboda mala'iku suna cutuwa daga abin da dan adam yake cutuwa. To kusan shi ma lalle yana dan wani wari-wari haka ko? Kun san da yadda yake yi. To wannan dan warin nashi kadan din nan Annabi baya san shi, shi manzo Allah ya fi son ya ji kanshin turare ko da yaushe. Saboda haka matar shi amare shi Aisha ba ta yi, ke ma mijinki baya so ka dake, kake ce kada Allah kai ba a burge ka, kowa ta yi. Idan baya so sai ki hakura, dan ba dan shi yake yi ba, in ya tafiya ya tafiya shi Lagos ko Abuja, kafin ya dawo sai ki ga yanki, dan ke ma dake shiga cikin sauyi ko. To za mu ji cewa malam yayi kaidi yace wannan hadisin da sai ya roto shi, yace ga mata waɗanda suke masu aure, abinda yake nufi shine saboda shi ma lalle din kwalliya ne, idan zaki fito zaki rufe shi hannu da kafa duka. Amma ƴan mata da suke yin shi haka barkatai, su ta nuna shi a gari ko su ta nuna mana shi a social media, gayi nan arha banza, to duk wannan haramun bayyana kwalliya ne. Idan kin yi ki sa safa, sai an je gida ko cikin ƴan uwanki mata, duk kwalliyar da ake magana haramun ne bayyana ta ga waɗannan maza na gari waɗanda ba su biya ko sisi a sadakinki ba. Ai ki mai da kanki shashashakiya, ki mai da kanki arha kayan baki, suna ganin kwalliyarki, wai ke kina jin daɗi, suna ta cewa kai ai wallahi Asabe kin yi kyau, ba wani ƙarya suke miki wallahi, ki take kawai suke za su mai da ke shaka tafi dillalin ƴan fara. Allah ya kyauta. Saboda haka babu laifi a yi kunshi na lalle da duk irin salin da aka dama, irin wannan da ake yankawa, irin wanda ake zizitawa da leda, irin wanda ake na iyayenmu na zunguru wanda za a zira a hannu ko na taka tabo ake cewa ko mai sunan shi wanda ake duka kasan kafa, duk wanda ke gaya miki shi zaki, duk wanda ake yayi kina iya kishi, inda babu wani abu a cikin shi da ya saba wa Allah. Wa anha radiyallahu anha qalat, aw ma atimra'atun min wara'i sitrin bi yadiha kitabun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qabada nabi sallallahu alaihi wasallama yadahu wa qala, wata mata ta miƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga bayan wani labule, ta miƙo mishi wani takadda haka, da nabi ya gani sai ya janye hannun shi. Wa qala, yace ma adri, ni ban fahimta ba, ayadu rajulin am yadu mra'atin, ya dai ga an miƙo hannu za a bashi wata takarda, kamar ce za a miƙo ta tambaya ne. sai ya ga hannun haka fari sal kamar hannun din nan sai annabi ya kasa gane hannun mace ne ko namiji sai ya janye hannun shi yace wannan hannun fa nawaye sai aka ce ai hannun mace ne qalat bal yadu mar'atun ce la ya manzo Allah mace ce fa qala yace law kanat imra'atan la ghayyarat azafiraha la ghayyarti azafiraki yace inda mace ne akalla a ga baki a jikin farcenki mafi karanci dan lallan na jikin farce a ganki dashi wanda ba zai ja hankali ba kuma ba ya bambanta ki da maza ka ga hannunki haka kodadde kamar hannun namiji ya zama da bambanci tsakanin hannunki da hannun namiji to haka ma kafarki lakin la tasbighu azafiraha azfaraha bima yatajammadu alaiha wa yamna'u tahara amma idan kin zo kar ki saka irin wannan artificial nails wato farce irin na jamfarci wanda zai bushe a jikin farcenki ya hana alula ta cika to kake sa irin wannan ina fata mun gane amma ya zama hannunki ya bambanta da hannun namiji to wannan ya zira nuna mana ashe lallan da aka hana a gani shine mai jan hankali wanda kwalle shi tayi yawa irin zanan amma lalle ga magari wanda kawai zai bambanta hannunki da hannun mace to wannan ko ba a rufe shi da safa ba babu lifi amma irin wannan da ake zizarawa azizara to shine ba a so a gani kun ji su matan da suna yi ne kawai a jikin hannu da kafa amma yanzu ci gaba ya zo ana yi har a wuya har a kafada har a lebe har a kunne to ina hukuncin wannan ko ba a yi anan bai zo nan ba ko da sauki to Allah kai ya kawo shi daki da kiga wata bude har jikin kirjinta tsakankanin mamuranta sai yayi mata lalle wallahi suna yi duka ku tambaya ku ji so shi ma idan kin yi dai har yanzu muna fara cewa koda dai kin yi shi to kada a bayyana shi ga ajnabai wa amma sibghul mar'ati sha'ara sha'ari ra'siha idan kuma mace ta na hukunci kuma mace ta rina gashin kanta tayi dayin fa in kana shay'an fa innaha tasbighuhu bi ghairi sawad idan wani abu ne da take ganin za ta iya yi to ta rina shi da abin da ba baki ba li umumi nahi sallallahu alaihi wasallama an sibgi bis sawad so da nabi sallallahu alaihi wasallama ya hana rina gashi da baki amma idan wani yayi yazo ana yin wani rini daban wanda ba baki ba to zaki yi qala al imam an-nawawi fi riyad as-salihin babu nahyi al-mar'ati ar-rajuli wal-mar'ati an khidabi sha'rihima bis-sawad babun dake bayani akan an hana namiji kuma an hana mace daga surina gashin kansu da bakin rini wa qala fil majmu' a can kuma nawawi yake cewa wala farqa fil man'i min al-khidabi بالسواد بين الرجل والمرأة هذا مذهبنا نو yake cewa babu bambanci tsakanin wanda ta rina gashin ta mace ce ko namiji da baki duka haramun ne yace mu wannan shine mazhabin mu wa amma sibgul mar'ati li sha'ri ra'siha al-aswad li yatahawwala ila launin akhar yace matar da take da gashi kuma baki sai ta ga bari ta canza shi zuwa wani abu kaman zuwa gray ko zuwa wani abu makamancin haka ko yayin irin kalar silver din nan kamar na turawa ko wani abu makamancin haka yace fallazi ara anna hadha la yajuz shi ma babu kyau kina da gashin ki baki kina so ki mai da shi irin na fulani ko irin na larabawa ko irin na turawa sai ki je a mai da shi golden ko a mai da shi silver to wannan shi ma babu kyau li'annahu la da'iya ilayhi dan babu bukata li'anna sawada business bati li shari jamalu domin asalin gashi mafi kyau shine bakin gashi din walaysa tashwihan yahtaju ila taghyirin bakin ba wai mummuna abu bane da za a ce a gyara wala anna fi zalika tashabbuhan bil kafirati saboda kuma a cikin yin haka a cikin rina gashi zuwa wani kala daban akwai kama da kafirai wayubahu lil mar'ati an tatahalla min adh-dhahabi wal fidda bima jarat bihi al adatu wa hadha bi ijma'i al ulama sannan kuma ya halasta ga mace ta yi kwalliya da zinariya ko azurfa a bisa abin da ya gudana tsakanin al'ummar mata na kwalliya da zinariya ko azurfa wato sarka da dan kunne da munduwa da me da me da yamma ake saka wannan da warwaro ko da makamantan shi lakin la yajuzu laha an tudhira hulliha lirijali ghairil maharim amma dai kada ta bayyana waɗannan kulliyan nata ga mazajen da basu da suke ba muharramanta ba bal tasturuhu ta dinga boye shi khususan musamman ma inda al-khuruj min al-bayt lokacin fita daga gida wa ta'arrud li nadari rijali ilaiha lokacin da ta ga maza sun ganta li anna zalika fitna domin wannan fitna ne kuma akwai ƙarin fitna ma a wannan zamanin wacce take bayyana dan kunne ko sarka ko zabba na zinariya to za ta iya jawo kanta barayi akwai barayi macuta wanda wallahi wani in a cikin taro ne kama a cikin gosulo ko wani abu zai iya kama ya fizge har da kunnen ki ji miki ciwo wallahi zai iya ko ya sa miki makami yace ba ni zo banna to kuma kun ga zinariya tsada gare shi sosai gram daya yafi 200 fa yanzu gram daya na zinariya wanda zobe da zaki sa hannunka ta kila ya kai gram 5 sai kiji ana magana naira miliyan 1 wannan fa na talaka kenan wajen da sa zinari ta sa sai kiga wajen miliyan 30 ne a jikinta to wannan idan barawa ya sace mata ai sai ta suma kawai wallahi an kara mata ruwa saboda kake daina fitowa da shi a mutanen banza suna gani Allah ya kyauta yace waqad nuhiyat an tusmi'a ar-rijala sawta huliyha allazi fi rijliha ta'ta thiyabi fa kayfa bil huliyyi adh-dhahir an hana mace ta dinga takawa kwas kwas dan maza su ji karan arziki abun nan kulliyarta kamar da Allah wadaki sarki yake cewa wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna kar su dinga buga kafar su dan a gane akwai wata kulliya a boye a jikin su kai kisa takalmi wanda zai dinga kwas 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 dan kiya tafiya a ji karan shi ko a ji karan jigidaki ko a ji karan sarkake karki wannan domin namiji wannan ma yana iya zama sanadiyar jarabtu dake to ina kuma ga kulliya ta zahiri wannan ta boye aka ce ka a bari a ji karanta to ina kuma ga ta zahiri kin ga ita fi dacewa da kada a ji wato karanta kenan ko to wannan kenan waɗannan cikon bayanai kenan game da ainihin wato kulliya na mata kamar da muka ambata cewa waɗannan bayanai ne a takeice da ake kuma abin da muke fata ga iyayenmu mata masu jin wannan karatuka shine sai mu kokari mu gyara abubuwan da muke akai na kurakurai alhamdulillah galibi yanzu mata musamman mu dai a wannan al'umma tamu Allah ya taimake mu sun shiryu sun fi karfin wannan shedancin da shakiyancin galibi in dai kaga suna wata matsala to ranar biki ne kawai dan rana ɗaya ne da za dan abin nan za dan sharholiya za dan biyo shedan amma suna yawo da hijaban su kullun da niqaban su da safar su Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya shi muku albarka Allah ya sa shi ma bikin ku tuba ku daina irin wannan din zaka ga wata ma malama ce ita take bada hadda amma ran da aka ce ana biki ran da mijinta yake ƙara aure to ranan ba wasa malama sai ga malama kawai ta kwabe hijabin ta tana ta rangada rawa wata ma sai an je an kira wani shaki daga nan makwabtan mu Kano ko Kaduna ko Lagos a ji a kira wani shaki mawaki ya zai shiga cikin matan aure yana rangwada suna mai kari suna daukan salfi wannan irin bala'i ne jama'a to ba dole ma eh ba su ma san me yake fadi ba duk su manna mai kudin su kuma gaba da su tashi a tsiyace yake koya musu me ya kawo shi wajen ma gaba daya ya zai wani kato yabo ana buke shi ga cikin matan mutane ba daidai bane wannan da ake kira da DJ da waye da waye din da MC da waye da daina kiran su kamar yadda muka ambata a kwanakin baya ya halasta a lokacin biki mata su yi rawa ko kida isu ya halasta wannan amma kar ku gayyato maza waɗanda suke ba muharraman ku ba wajen makada da ƴan anguwa da abokan ango da wasu shakiyai haka ga sunan kika gayyato su ku yi abin ku kadai a sirrance a cikin dakunan ko cikin gidajenku ba banda kuma a yi ta dauka ana sakawa a TikTok da ana gani a gani ko kun yi a gefe kuma kun dauka an saka a Facebook sai kamar an yi akan titi ne kai gara ma a yi akan titin layin nan da a sa akan Facebook domin haka iya layin nan iya wanda suka gani a lokacin su kadai suka gani amma idan sa a Facebook daga nan har shekara 20 za a ganshi sai wata mutu sai a ce dan Allah jama'a duk wanda yake da shi ya cire ai riga an samu kuskure ai saboda kan mu ji tsoron Allah mu tuba mu daina ba daidai bane Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama zamu dakata nan insha Allah saboda mun samu gaba idan mun zo na karatu zamu tashi akan hukunce-hukuncen da suka shafi jinin haila da istihada da nifasi insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wassalamu alaikum wa rahmatullah